More music at houseofsongs.com. Ba a kyasu wani fasa
to sirrin zuciya ya fito fili haka inda na tambaya ka ban amsa kai ne tauraro na ma'ana mai haske tunda idanu da zuciya sun
Meet Gate Mix.